awajen taron manema labarai a jalin gofa da jihar hadaka kungiyarci gaban taraba ta taraba concern citizen forum ta ma bukaci su feta jiran yan sandan Najeriya ne da hanzar ta binciken wannan lamari domin a hukunta mai laifi barista Yambi Mustafa da ke ma cikin shugabannin wannan kungiyar yace sakin wanda ake tuhumar na kononi da zargin da ake yi na cewarun yan sandan jihar da bazar wasu take taka rawa
wanda suke jiran shari'a sa'annan gwamnati ta nemi a fitar da su don shi komishin shine shari'a ya yi magana ne a madadin ainihin gwamnatin jihar Taraba. Don haka waɗannan mutane ai a dokar Najeriya kundin tsarin mulkin Najeriya ta hana shiga cikin shari'a don a ɓata ko don a yi wani abu wanda zai kawo matsala a cikin ayyukan masu bincike da kuma ainihin shari'a a kotu. To a ƙarshe zan ce maka muna kira ga ainihin shi Inspector General of Police da DG DSS sa'annan da sauran jami'an tsaro da su gaggauta kama duk wanda aka kama aka tabbatar da laifinsa da hannunsa a cikin wannan ainihin rigingimu da kuma kashe-kashe a hukunta su yadda doka ta tanada.
To sai dai ku a martanin ta rundunar 'yan sandan jihar Taraba da ta ma tabbatar da samun wasika da gwamnatin jihar ta rubuta mata. To amma kuma ta ce ai wasika da ya zo ma a makare tunda waɗanda ake tuhuma tuni ma aka gurfanar da su a gaban kotu kuma ai shawara kawai aka bada ba wai umarni ba. ASP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya koyi ƙarin haske game da wasikar.
Kafin mu samu wannan leta an riga an kai mutane a kotu, an riga an tura su kotu, an caji din su zuwa kotu kuma suna nan kotu na bincike kansu. To kaga wannan lokacin ma ba hannunmu suke kulle ba da ba za mu iya cewa a sake mun riga mun tura su a kotu. To wannan yanzu ba zan iya tabbatar da wani matsayi suke a kotu ba domin mai wanda yake a kotu ya fita hannunmu kafin ma mu samu wannan takardar. A wannan dalilin da yasa takardar nan ya zuwa wannan lokacin, ka san ita gwamnati ta riga ta kafa panel of inquiry to su bincika abin da ya faru. To a lokacin ba wai ma shi Attorney General ya rubuta cewa mu sake mutane ba, shawara ne yake bayarwa ba wai yana bada wani umarni ne wanda cewa ga abin da za ku yi ba.
Ya mako dai zuwa yanzu hankula fa sun fara kwantawa a yankin na Mambila. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.